rahotanni yana cewa mayakan na Boko Haram ma kai hari ne a Mudu da kuma Ibango inda kuso ko ne gidajen mutane da abinci wanda kawo yanzu ba da cikin al'umma wanda lamarin ya shafa wani da ya tsala kirija da baya yake sun shiga butune tamkar da yan manga cikin dare wanda kuma nan take sai mayakan na Boko Haram suka soma harbi ba gaggautawa da kuma kone-kone
a kusa da madagari Mudu yana wulawo da kuma wani kauye a Ibango kusa da madagari sun kone-kone gaba daya sun kone gidajen mutane sun kwashe abinci da dare
suka shigo a wani irin kama suka shigo kuma ya suka same ku
a sun shiga irin kama yan banga haka da suka ta dare haka suka yi kone-kone sun kwashe abincin mutane
to babu jami'an tsaro ne
akwai jami'an tsaro amma haka sun jami'an tsaro ba sa kauye ba
kamar yanzu ku da abin ya shafa wani hali kuke ciki
an gudu gaba daya haka kuma garin ba mutane ma yanzu haka
kawai yanzu dai hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba su ce komai ba to sai dai kuma shugaban karamar hukumar Madagali Yusuf Muhammad ya ko tabbatar da wannan sabon harin inda ko yace abin ta kai shine ma abubuwan da ke faruwa cikin kwanakin nan a yankin sa
an shiga garin Ibango an kone gidan wani honorable councilor wanda shi ke fitowa kamar can Mike an je kuma Mudubu shi ne center within that area to the floor would ne an kokore garin gaba da shi ma kira ga jama'a yawanci an kone churches a wurin gaba da an kone makarantu a wurin gaba da bisa ga
kamar dai shugaban karamar hukumar shima dan majalisar wakilai da ke wakiltar yankin Michigan da Madagali Mr. Adamu Kamale ya ko tabbatar da akwai wannan lamari inda mako ya musanta batun cewa babu sauran yan Boko Haram a waɗannan yankuna da aka kwato na Michigan da Madagali da ke kusa da dajin Sambisa
yanzu Aziz Murasa magana wani kalma zan iya kwatanta halin da muke ciki mutane Madagali in ka lura 2014 wannan abu haka ya faru kamar wasa har azu a ci Madagali a ci Michigan a ci Bihar har Gombe to yanzu a sati uku da suka shige kowane rana dai ko kowa kowane kwana biyu Allah kawo hari zuwa Madagali duk kawai ka Madagali yanzu kamar yan ta'adda suna cinyewa kaf suna kolewa suna kone-kone so wannan abun mu a wakilan mutane a zama na wakilin mutanen Madagali ni gaskiya shi jagora sojojin Najeriya chief of army staff da chief of air staff ni ina tsare da babban murya suna yama Najeriya karya suka ce ba inda Boko Haram ya rage suka ce su doko flag na Boko Haram da kasan bisa kuma mu muna cewa kasan Madagali Boko Haram suna nan da gindinsu suna nan kashe mana mutane suna koko da mana gidaje ko su yi magana ba za su yi ba
to sai dai kuma wata matsalar da ake fama da ita yanzu ita ce na yadda jami'an soji da ke aiki a wajen ba sa gaggashin rundunar soji ta 23 da ke Yola ko na Mobi wato suna gaggashin na Chibok ne da ke jihar Borno da hakan kan zama kan daga shiga jami'an gwamnatin jihar kamar yadda shugaban karamar hukumar Madagalin ke cewa
sojoji na 28 Brigade aka su ba su karkashin kafin gwamnatin Adama suna karkashin Chibok they took directed from Chibok whatever shi gwamnati yake so ka magana soji ya kira fulu kuma sana set bayan da yayi kuma ka ba inda wannan chancin ba daga wajen suke kauka director ba
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola Nigeria.